رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بايا هكا يا أموا، هيا زبا مغشبا منا بياني كان ألام منسو ييا تحقيقا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكا جتشوا abubuwan da ke gaskata a ce bawa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne da dama waɗanda suka hadu ko su gaskata hakan ko su ƙaryata hakan, wanda muka ce daga ciki akwai da'a, yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a cikin duk abin da Annabi ya yi umarni. Muka ga cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun nuna mu so na gaske, so na hakika, irin yadda ake nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wanda a wancan sati mun kawo kaɗan daga cikin waɗannan ainihin alamomi ko kaɗan daga cikin biyayyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yadda suke ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da'a cikin dukkanin abin da ya umarce su. Bugu da ƙari ya ƴan uwa, littattafai na sunna cike suke da misalai, cike suke da abubuwa wanda yake waƙi'iyya, abu ne wanda ya faru ba wai labari bane, ba tatsuniya bace, irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ma Annabi da'a. Irin yadda idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi, da gudu suke ruga su aikata wannan abu. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a bari, da gudu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke bari dan su nuna ma mu so na hakika ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan ba komai bane ba a wannan sati, illa kadan daga cikin alƙalin ma na ainihin lissafi na mu kawo wasu abun gwadawa a rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin yadda suka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da'a. Kadan daga ciki, Imam al-Baihaqi ya ruwaito daga Sabit ibn Abi Layla, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hudubar Juma'a, a ranar Juma'a yana saman minbari, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana fadan, yana hawa minbari, sai Abdullah ibn Rawaha, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya shigo yana tunkaro masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ji Annabi yana cewa ijlisu, ku zauna. A nan take Abdullah ibn Rawaha saman titi yake, sai ya zauna a saman titi domin Annabi ya ce ijlisu, ku zauna. Abdullah ibn Rawaha bai kara gaba ba, ya ce wai a'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nihin na cikin masallaci, ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nihin na gaban shi, a'a, ba dai ainihin kalmar a zauna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kwankwasa mai kunnuwa ba. Abdullah ibn Rawaha anan take ya zamna, bai tashi daga nan inda yake ba, a wajen masallaci, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama huduba, aka gama sallah, ya sallah a saman titi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gama sallah, sai ya ce ma Abdullah ibn Rawaha, zadakallahu hirsan ala ta'ati Allah wa rasulihi, Allah ya kara maka kwazo da himma da hubbasawa wajen da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba da awa bace ba, ba kurarin baci bane, ba waka bace, a'a, da gaske ne san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu ne wanda kowa ma yana iya da awa, amma aikin ka da biyayyar ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai gaskata ka ko kuma ya ƙaryata ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar yanda hadisi Abu Zar al-Ghifari yazo yana cikin Bukhari da Muslim, yace na kasance ina tahiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin garin Madina, fastaqbalana uhudun, muna tahiya kawai sai ga dutsen Uhud ya fito ba mu a gaban mu, ma'ana suna tahiya tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam cikin garin Madina har suka biyo ta daidai dutsen Uhud, suna biyo ta daidai dutsen Uhud, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya Abazar, ya kai Abu Zar, yace qultu labbaika ya rasulullah, na karba maka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma yasurruni anna indi misla uhudin hadha dhahaban, ni baya burge ni, baya man horin ciki ace ina da girma ina da ainafin dukiya ta zinariya wadda ta kai girman dutsen Uhud. Mun san dutsen Uhud hadinya ke wayenya kilo 8 ne. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya burge ni ace duk girman dutsen Uhud nan zinariya ce ta wace mallakata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tamdi alayya salasatu ayyamin kuma kwana uku ya huce wa indi minhu dinarun ace akwai dinari ko guda ɗaya ga hannuna bana sha'awa haka. Ma'ana Annabi ya nuna ma Abu Zal Gifari bana sha'awa ace ina da kuɗi aje hasi kwana uku ba tare da na taimaka ma ƴan uwana ba. Annabi yace wannan baya burge ni. Sai Annabi yace illa shay'un arsuduhu lidaini, abinda zan aje a gida kawai abinda zan biya bashi ne in ana biya ta bashi, amma in ba a biya ta bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk abinda nake da bada shi zani in bayar da sadaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace illa an aqula bihi fi ibadillahi hakaza wa hakaza wa hakaza, bayan na biya bashi duk abinda ya saura Annabi yace zan taimaka ma bayan Allah. Sai Annabi yayi haka, in bada haka, in bada haka, in bada haka. Annabi ya nuna dama, ya nuna hagun, ya nuna gaban shi. Ma'ana wuraren da Annabi zai taimaka ba wuri guda bane, duk inda ake buƙatar taimako sai ya sa dukiya ya taimaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma Abu Zar al-Ghifari innal aktharina humul aqalluna, ya kai Abu Zar al-Ghifari ka sani masu tarin dukiya a nan gidan duniya su ne waɗanda kuma ba su da ƙashin arziki a gobe kiyama. Masu dukiya a nan gidan duniya, masu wadata, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne waɗanda kuma a gobe kiyama ba su da komai. Ya ce illa man qala bil mali hakaza wa hakaza wa hakaza, sai wanda ya ɗauki dukiyar ya bada, ya ɗauka nan ya bada, ya ɗauka nan ya bada, shi kaɗai ne aka hidda aka yi togaciya. Amma in ba haka ba, duk mutumin da ke da dukiya ya ƙi aikin Allah da ita, kuma ya zo dukiyar da giyan mulkin ya bugeya, yana ma Allah tsageranci, saboda dama innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, ɗan adam yana shishigi ya huce dokokin Allah in ya ga ya wadata da mulki, ya wadata da dukiya, ya wadata da ilimi da koshin lahiya, sai ma Allah subhanahu wataala tsageranci. To manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna cewa masu yawan dukiya a nan in dai ba su taimaka ba, ba su yi aiki alheri ba, su ne kuma waɗanda ba su da arziki a gobe kiyama. Ba wai ana nan duk in ka ga mai kuɗi ba ka ce a baya da ƙashi Allah, a'a, abinda Annabi yake nihi ya taimaka ga dukiyar kuma ya haɗa ta da taimako. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wa qalilum mahum, ɗan kaɗan ne daga cikin masu dukiya masu taimakawa, qalilum mahum, ɗan kaɗan ne ke taimakawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ma ya Abazar, makanaka la tabar hatta atika, ka zamna inda kake kakka tashi har sai na zo zan tai in dawo, kakka gusa daga inda kake har sai na tai na dawo. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tahi, kuma tahiyar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsakar dare ne cikin duhun dare, Annabi ya tahi ya bace wa Abu Zar al-Ghifari, Abu Zar al-Ghifari yana nan yana jira iko Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tahi a can bayan ya bace ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma Annabi ya bace ma Abu Zar al-Ghifari, Abu Zar al-Ghifari yace sai na ji wata ƙara, na ji wani sauti sama, yace sai na ji tsoron ka a ce wani ne zai kai ma Annabi hari, sai na ga a ya kamata in je ko Annabi na buƙata agaji. Yace kuma sai na tuna Annabi ya ce makanaka la tabar hatta atika, ka zamna inda kake kakka gusa har sai na zo maka. Abu Zar al-Ghifari ya tsaya ya tai sai ya tuna a yo ai Annabi ya ce ka in gusa in tsaya, in na gusa na saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Abu Zar al-Ghifari ya ce falam abra hatta atari, ban gushe ba har sai da Annabi ya zo ya iske ni. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa, sai Abu Zar al-Ghifari ya ce ya Rasulullah laqad sami'tu sautan takhawwaftu min, na ji wani ƙara wanda har da sai da naji tsoron wani abu ya same ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai Annabi ya ce wa hal sami'tahu, ka ji wannan ƙara? Ya ce eh na ji. Ya ce za ka Jibrilu atani, mala'ika Jibrilu ne ya zo man, ni da mala'ika Jibrilu ne ke ganawa. Ya ce mani man mata min ummati, duk wanda ya mutu cikin al'ummata, la yushriku billahi shay'an, bai hada Allah da kowa ba, dakhala aljannata, zai shiga aljanna. Qultu Abu Zar al-Ghifari ya ce sai na ce ma manzo Allah ya Rasulullah wa in zana wa in sarak, ko da yayi zina yayi sata? Annabi ya ce wa in zana wa in sarak, ko yayi zina yayi sata? Ya ce ma Annabi wa in zana wa in sarak, annabi ko ya izina yayi sata yace eh ko ya izina yayi sata yace ma annabi wa in zana wa in sarak annabi yace wa in zana wa in sarqa wa in raghima anfu abizar ko yayi zina ko yayi sata ko yayi zina yayi sata zai shiga aljanna matsawar ya mutu ba ya hada Allah da kowa ko da Abu Zarin ya kiya anan wuri me zamu dauka annabi da yace mu Abu Zarin gifari ka tsaya nan kakkata Abu Zarin gifari bai gusa ba wannan shine soyayya ga Allah shine bi cikakken da a ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Jabir ibn Abdullah yake ba mu labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hausa ma minbari ranar Juma'a sai manzo Allah yace ijlusu ku zauna kamar wancan hadisin da ya gabata Abdullah ibn Mas'ud yana daidai bakin kofa ya zuro kafar ya bai ida shigowa ba annabi yace ijlusu kawai sai zauna nan bakin kofa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ganshi sai yace ta'ala ya Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud taho Abdullah ibn qara shigowa ya kai Abdullah ibn Mas'ud ba annabi yace ijlusu ba ya zauna nan yanzu annabi yace qaro qara so gaba ya qara so gaba wannan shine kamalul ta'a wannan ita ce soyayya ta tsakani da Allah wanda ake ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abubakar ibn Abi Shayba ya ruwaito daga Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka je yakin Khaybar sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yawo cikin sahabbai sai annabi yazo iska an dora tukani ana dafa nama ga nama ciki yana ta tafasa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma haza meye ake dafa sai kace lahamu humur naman jakkai ne sai annabi yace al-humurul ahliya aw wahshiya naman jakkin gida koko naman jakkin dawa suka ce ma annabi bal ahliya naman jakki na ainihin gida sai annabi yace fakfuha ku zubar da nama Allah ya haramta anan take sahabbai suka tashi duka aka daga tukana aka zakkace suka kasa aka zubar da nama shi Abu Sa'id al-Khudri yace wallahi wa inna lajiyaun nashtahihi wallahi muna cikin tsananin bala'in jinyunwa muna buƙatar wannan nama amma annabi ya ce a zubar sun zubar shine soyayya ba zance a ce to ai bai fada man ba sai bayan mun yanka hayya da hu yanzu a bari mu ci wata kurumin ba'ati qauman salihin daga bana mun tuba a anan take ba dai annabi ya ce a zubar ba sun zubar wannan shine soyayya ga Allah al-Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Anas ibn Malik yake cewa wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma annabi ukilatul humur annabi ka kama hudu an cinye jakkan garin nan annabi ya kyale shi bai ce mai komai ba wani yazo yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an cinye jakkai annabi ya kyale shi bai ce mai komai ba na uku da yazo sai yace ma annabi ufniyatul humur annabi an karar da jakkai shikenan babu jakkai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni da wani mai yekuwa mai shela yace ka je ka shiga cikin mutane ka ce inna allaha wa rasuluhu yanhayanikum alluhumi humril ahliyati Allah da annabi san hana ku cin nama na jakki wanda yake jakkin gida kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa inna harijisun wannan duka dauda ce da datti da kazanta anan take sahabbai sun cika tukani ana dahuwan nama ya dahu a zo a ci anan take suka zubar da shi naman ga ya dahu yayi komai amma ba sai ba aka zubar da shi a ƙasa dan mi dan annabi ya ce a zubar ka a ci sun yi da'a dan suna son manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Anas ibn Malik shi ma yake ba mu labari cewa kuntu saqi al-qaum na kasance a Madina kaman a gabanin a haramta giya yace ni ke zamnawa majalisin da sahabbai suke ni ke zuba musu giya suna sha ni ke sabirin din kowa ina ba shi sha yace a gidan Abu Talha Abu Talha mijin mahaifiyar shi ne shi ita ce Ummu Sulaim yace muna nan ran nan kau na hada masa giya ta dabina ta hadu kawai muna jiran ta danyi dan sanyi a dauka a sha kawai sai ga ni mai shila hito daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala innal khamra qad hurrimat wallahi yanzu daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam nake an haramta giya anan take ga giya ana jiran ta yi dumami ta dan dahu a dauka a sha anan take Abu Talha yace ma Anas ibn Malik tashi malalar da ziyan nan giyan nan zubda ta ba za mu sha ba Anas ibn Malik ya dauki bututun giyan ne ya kwarara shi ga kasa yace in ka diba duk lungu-lungu na Madina in ka bi ba abin da kake gani sai giya tana malala domin Annabi yace an haranta ga ta an kimtsa a sha inda Annabi yace ka a sha sun bari dan tsaba da'a da tsaba soyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan ita ce soyayyar sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Umar yake cewa kasani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qubtiyatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani wata riga wanda ake zuwa da ita daga kasar Masar ita ce qubtiya riguna ne na alfarma masu kyau ake hitowa da su daga kasar Masar sai annabi yana da wata yaba Abdullahi ibn Umar shi ma Usama ibn Zaid annabi ya baya hullatan sayra hullatan sayra ita kuma wata riga ce wadda take ja tana da zani annabi ya ba wanga gwai ba wanga Anas ibn Malik yace kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ran nan ya gani na taho wanduna na jan kasa rigar da annabi ya bani ta kai kasa har tana jan kasa nayi isbali sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yazo ya kama ka fada ta yace ya ibn Umar kullu shay'in massal arda min as-siyabi fa fi an-nari duk tufafin da mutun zai sa ko riga ko wando in dai har ka bari ya sauka kasa har ya ja kasa annabi yace wuta kai duk tufafin da zaka sa wannan shine magana duk abin da zaka sa riga ce wando ne in dai ta ja kasa in ji annabi massal arda annabi yace fa fi an-nari to wannan mai tufafin wuta yi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana fadin haka yace anan take sai naga Abdullahi ibn Umar yana ta kwankwashe rigar sai da ya kawo ta rabin kwabri ya barta daidai rabin kwabri yace haka Abdullahi ibn Umar kullun tufafin ya suke dan mi dan da'a ga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisin annabi izrul mu'min nisfa saqain tufafin mummuni rabin kwabri in ba za ka iya ba annabi yace to kakkai bai wuce ijiyar sau amma yace ma asbalul ka'abaini min al-izari fa fi an-nar duk abin da ya wuce ijiyar sau na tufafi wannan wuta yi ba zan can wai kace a kage bane ko sabon addini ne a wagga magana taka kace abin da ya wuce ijiyar sau ba wuta bane shine sabon addini cewa wuta yi shine tsohon addini wanda Allah ya saukar ma manzon tsira annabar rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin khuraim daga bani asad yake cewa annabi yace mani laula anna fika isnataini kunta anta wallahi ba dan kana da wasu abubuwa guda biyu da ka zama kamalin mutum abu biyu hana ka ka zama kamalin mutum da waɗannan abubuwan guda biyu ka tsallake su da ka zama kamalin mutum yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ni ko guda aka samu gare ni matsala ce gare ni annabi meye matsala annabi sallallahu alaihi wasallam yace na farko tusbil izaraka matsala ka barin wandan ka kake yana jan kasa na biyu wa tuwaffir sha'raka kana barin gashin kai ma yawa har ya zubo ga kafada sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na rantsi da Allah daga yau bazan kara ba ba dai annabi ya hodi ba atake shi ya aske kan atake aka tsage tufafin yace ma annabi wallahi bazan kara ba dan ya zama kamilin mutum kaga anan duk mai sakin wando ya ja kasa annabi ya nuna kai ba kamilin mutum bane ba wannan shine magana gaskiya ku yi hankali in kuna jin hudubu sama sama haka take magana annabi ce za a faɗa muku ko ku karba ko kar ku karba nan kuma ku tai sauran ruwan ku amma magana manzo Allah ce kuma tana nan rubuci sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin sunan Abi Dawud da kuma Musannaf ibn Abi Shayba daga Wa'il ibn Hujr yake cewa na zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina da gashi na naka yayi tsawo har ya zubo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane sai yace zubabun 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 quda 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 kai wannan kan naka quda ne ya zubo ma haka ko me ma'ana annabi yana nahi ya aske wannan gashin yayi yawa yace anan take sai na koma naje aka aske mana wannan gashi a gobe da nazo annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani na sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ai wallahi dama ba da kai nake ba amma wa haza ahsan wanga yahi ma amma da nace quda quda annabi yace ba da kai nake ba amma shi inda annabi ya ce quda quda annabi ya ga abin kyama shi sai ya dauka da shi ake je aske kan annabi yace ba da kai nake ba ha amma haka da kai ahsan yahi maka shine da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Ka'ab ibn Malik yake cewa Ka'ab ibn Malik ya baya labari cewa yana biyan wani mutum bashi wanda shine ibn Abi Hadrat yana biyan ya bashi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranna a masallaci kawai sai ya kire ce yace ni ba ki ba sai ka biya ni bashi na yau suka yi ta hayaniya yana ba ni da kuɗi yace sai ka biya ni Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gidan shi yaji ainafin Ka'ab ibn Malik shi da wanda yake biya bashi suna hayaniya Annabi sai ya daga labulan ɗakin shi Annabi yace ya kai Ka'ab ibn Malik yace labbaika ya Rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai yahi mai rabin bashi yace Annabi an gama na yahi masharabi Annabi yace kai kuma je ka biya shi bashin shi ya tayi biya ana ce mu Ka'ab ya yahi rabin yace na zubda na yahe rabin shi kuma annabi yace je ka biya shi yaje dauko kudi ya biya shine da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yanda ummuna Aisha ta ba mu labari lokacin da aka yi yakin Badr akwai Abul As ibn Rabi' wanda Abul As ibn Rabi' yana armai yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma Abul As ibn Rabi' har annabi yazo da musulunci har aka yi hijira aka zo Makka aka zo Madina aka baro Makka har aka zo yakin Badr Abul As ibn Rabi' bai musulunta ba kuma yana armai da yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasali ma Abul As ibn Rabi' ya hito cikin tawaga kahirai a yakin Badr yazo yana neman ya kashe sarkin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abul As ibn Rabi' aka kamo shi cikin fursunonin yaki ga yana annabi ya ganshi yana son ya zo ya kashe sarki ko annabta ba ta ma annaba kara ba ya kamata sarkuntaka ta ma annaba kara anan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya shawarci sahabbai a ƙarshe aka ce kahirai kowa wanda aka kama cikin fursunonin yakin nan mutum 70 kowa zai biya kuɗi ya fanshi kanshi Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana jin haka inji ummuna Aisha sai ta aiko wata sarkar ta tawuya ta aiko ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ta taba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya sako mata mijinta inda a lokacin Allah bai riga ya hana kahiri ya armu musulma ba daga baya ne Allah ya hana yace ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ila al-kufar sai yace lahunna halal lahum wa lahum yahilluna lahun a wannan lokacin ba a riga aka hana kahiri ya armu musulma ba daga baya Allah ya hana kahiri ba zai almu musulma ba to a lokacin da aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ainafin sarkan nan ta wuya ta ainafin yar shi Zainab tana sa a sakan mata mijinta ko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kalle ta sai tausayi ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tuna cewa lokacin da suka armar da Zainab ga Abul As ibn Rabi shine Khadija ta dauki wannan sarkar ta ba yarta a matsayin ta je gidan mijinta da ita sai annabi ya tausaya mata in wagga sarkar tana da tarihi gare ta in aka amshe ta to kuma ainafin an yanke mata wani abu na tarihi shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna Khadija sai annabi ya dawo ya shawarci sahabbai yace ina neman alfarma gare ku ba dole bane inda hali ku maida ma Zainab sarkar ta kuma ku saka mata mijinta ba dole ba annabi yana da ikon in yanzu ne sai ya ce kawai ya yanzu ai wanda aka ga dama ake yahi ma wanda ba a ga dama ba ba a yahi mishi amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai koto kuma in yayi ce a'a na baida ma Zainab ba abinda za a yi domin suna da imani wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khayratu min amri amma tare da haka annabi ya nemi zaɓin su suna da durwa suna da yanci in kuna gani ina neman alfarma ku maida ma Zainab sarkata kuma ku sake ta sahabbai suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi annabi mun yarda a maida mata kuma a saka mata mijinta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce to kai tashi ka tafi amma kana zuwa ka sako man daya ta dawo gida annabi sallallahu alaihi wasallam zai ta ya hada da wasu mutane guda biyu daga cikin mutanen Madina ya ce ku bi shi ku tai ku tsaya bakin gari in ya sako Zainab ku taho da daya ta kuma ido mai haka aka tai aka maida ma Zainab sarkarta ya sako yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dawo gida tana dawowa gida kuma daga baya Abul As ibn Rabi' musulunci ya bige ya musulunta annabi ya maida mashi matar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdullah ibn Abbas yake cewa wani mutum yake tambaye shi cewa wai ka halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi sallar Idi ko sallar Idi babba ko Idi karama yace eh yace na rantsi da Allah na halalta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta sallar Idi bayan yayi sallah yayi hudu ba ba a yi kiran sallah ba ba a yi iqama ba bayan annabi ya gama mu maza wa'azi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sahun maza sahun mata yayi tsaye gaban su ya masa wa'azi ya masa wa'azi ya masa wa'azi yace ku yawaita sadaka Abdullahi ibn Abbas yake cewa wallahi da ido na gama ce sai ta zura hannunta ga kunnanta tana cire ɗan kunnanta mace ta zura hannunta ga wuyanta tana cire ɗan warwaro tana cire mundaya da ke gabanta suna yi ta ashiya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dami suka yi haka domin annabi ya ce ku yi sadaka atake sai suka ga ai ba sai an je gida bane a'a abin da yake gare ni yanzu ba ni da komai sai sarka da ɗan kunnai suka zube ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun bada sadaka yadda maza suka ma annabi da'a haka mata suka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda maza suka nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka mata suka nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Baihaqi ya rawaito daga Mughira ibn Shu'ba. Mughira ibn Shu'ba yake cewa na kasance ina son wata mata da aure a Madina sai nazo na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari. Sai Annabi ya ce hal nazarta ilaiha ka kalle ta kaga ta burge ka? Yace bi Annabi a wallahi ban kalle ta ba. Yace fanzur ilaiha fa innahu ahara an yaduma bainakuma, je ka kalle ta wannan zai sa soyayya ta dawoma tsakankanin ka. A kumshe mace kawai a kawo ma baka sani aka kumso aka kawo ma ba, a ka kalle ta. Yace sai na taso na zo gidansu na iska babanta da mammata, ita kuma yarinya tana cikin daki inda ake sa a kewace ƴan mata ba a bari sai ta. Ina shigowa sai nace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni yace in zo in kalle ƴarku da nake nima da aure in ganta sannan in ta mani. Da mahaifiyar yarinya suka yi shiru, yarinya sai daga labile tace ya kai ainifin al-Mughira ibn Shu'ba, in dai har Annabi yace ka zo ka gani, yace zo ka gani ba matsala, in kuma Annabi ba shi ya aiko ka ba wallahi ba za ka gani ba, hita ka ba mu. Yace wallahi Annabi yace in zo in ganki, tace to zo ka gani. Ta hito ya ganta ta burge ya juya ta ta yace na aru mata da yawa amma ban taba samu mace mai albarka ba irin wanka. Kadiba yarinya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kalle ta, tace zo ka kalle ni. In dai Annabi ya ce, ita matsalar ta ya zamanto ba a Annabi ƙarya ba, kuma bayan da za a yi Mughira ma Annabi ƙarya. In Annabi ya ce ka zo ka kalle ni, tace zo ka kalle ni. Amma in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo ka ba, to ka tahe ka. Ya ce wallahi Annabi ya turo ni, ya kalle ta kuma ya aure ta. Mudiba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da tsakanin yadda sahabin shi Zaid ibn Harisa. Zaid ibn Harisa intaccen bawan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rikon Zaid ibn Harisa. Gidan Annabi ya tashi, asalin Zaid bawa ne na Khadija ta ba Annabi, Annabi ya intar da shi har ake ce mai ma dan Annabi. Daga baya Allah ya hana ka a ƙara kiran ya sunan Annabi. Wa ma ja'ala adiya al-kiraya da suna ainafin dan Annabi, wa ma ja'ala adiya akum abnaakum, ba haka bane ba, domin shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tare da haka Zaid ya aure. Allah ya ce ma Annabi ka je ka ce ma Zaid ni nace sake mata in ta gama idda ka aura. Annabi ya kira Zaid ya ce Allah ya ce ka sake matarka in ta gama idda arma. Ya ce ma Annabi an gama. Ya je ya ce ma Zainab na sake ki. Ta gama idda Annabi ya arme ta. Falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnaka. Shine soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mujiba a yaki shekara ta 8 bayan hijira, Annabi ya yi yakin Hunayn. Bayan an samu fursunonin yaki da dukiya, bayi waɗanda sai da aka samu wajen bayi 6,000. Annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka gama yakin Hunayn, al'ada Annabi ana gama yaki ya raba ganima, amma yakin Hunayn bai raba ba sai ya jira. Wala Allah ko kahiran sun zo su tuba, Annabi mai da masa dukiya su ba su zo ba. Annabi yayi ta jira sai da Annabi ya raba dukiya, suka zo suka ce sun musulunta amma yado masa dukiyar su. Annabi ce har an rabe. Ƙarya haram. Yace ni ba abinda na hiso irin in faɗi zance na gaskiya ba na ƙarya ba. Annabi yace ku zaba dukiyar kuke so ko ko ɗiyan ku da matan ku mu mai da muku. Suka ce duka biyan. Annabi yace ba zan ba ku duka biyan ba, ku zabi guda. Suka ce to a ba mu ɗiyan namu da matan namu. Kuma har Annabi ya rabi masa sahabbai. Sai Annabi ya tara sahabbai shi, to ga mutanen kabila Hawazin sun zo sun musulunta, sun ce a maido musu da fursunonin yakin su, ni kuma na riga na raba muku, kuna da zabi, in kuna so ku maido musu, in kuma ba ku so ku rike abun ku, wanda kuma yake so ya bani in ba su nan gaba in aka yi yaki sai in mayar mashi. Suka ce mu Annabi ba mu bukatar ka bar mu, dauki ka ba su Annabi abinda kake so ka zartar. Annabi ya ce a'a, kowace kabila ta je ta yi shawara da shugaban kabilar ta. Suka je suka yi shawara suka hiddo kuduri guda, suka ce Annabi mun yarda a ba su cikin dadin rai. Wannan shine soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mujiba Usman ibn Affan ya ɗan uwa ɗan daba suka zo suka cewaye gidanya tare da jagorancin Abdullahi ibn Saba ba Yahudan nan, akan lalle lalle khalifa sai ya hidda rigar musulunci, ya hidda rigar khalifanci ya bayar, in ba haka ba za a kashe ya. Ya san cewa yau in ya hito ya ce na hidda wa garigar za a kyale ba za a kashe ya ba, ko kuma yau yana da ƙarfin sojan da zai sa a ce a yaƙe su. Har wasu suka zo suka ce Usman ba za ka samu yaƙe su ba, ya ce a'a ba ni sa in tayar da fitina, ni in an nace ba za a kashe ni ba za a yi asarar rayuka da yawa, amma in na bari a kashe ni kadai za ni kashe. Sai ya gabatar da ni buƙatar al'umma akan buƙatar shi tashi. aka ce Usman bin Affan ka sauke ce bazan sauka ba kuma yasa in bai sauka ba kashe shi za a yi me yasa Usman bin Affan ba zai sauka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai Allah zai sa maka wata riga al'umma ta za ta nemi ka cire wannan rigar in ranar ta zo maka kakkacire har a kashe ka ka hadu da ni Usman bin Affan ya san kashe shi za a yi suka duro gidan ya suka kashe ya matayya na zamna na'ila suka dauko takobi su sare ya sa hannu suka hidda ma matayya in yatsu suka sare shi suka kashe ya dai lahira dami dan ya gai nuna cewa ga irin yadda ake son manzo Allah na gaskiya kai hada son ka da manzo Allah ya yake da wadannan ba kurarin baki bane ba kunhon baki bane ba takama bane ba mu ne ushaqul nabi mu ne duk wannan ba shi bane a me kama sunna annabi mai shi kana san annabi wace hidima kama da awon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ka kara ma magoya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suke ciki ya ake ka kara inganta suka zuciya mai kyau wadanda basu shigo ba wani kokari kai suka shigo shine alamar kana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ku dariya ƴan uwa da kun hon baki ba shi ke nuna cewa ba soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laukana hubbuka saliqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da da gaske ne kana sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ka mashi da domin masoyin yana ma masoyin shi da to ya ɗan uwa wannan shine so na hakika wannan in ka kalli rayuwar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cike take da waɗannan misalai wannan kawai wasu ɗan alƙalin male ka dan a daidai wannan dan takeitaccen lokacin inda zaka je ka bude littafi a samu wani malami wanda yake da fasaha yake da hazaka ga ilimi Allah ya baya sai ya tahiddo abubuwan da mu waɗannan ba mu yi komai ba wannan shike nuna soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗan kwa kenan soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da awa bace ba ba wai kurarin baki bane a soyayya da manzo Allah gaske ne aiki ne aiki ne a ga cewa eh lalle wani yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magaya ne alakarka da kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ba mu gushe ba muna bisa kan alamomi na son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma izal islam